الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبتا الله تبارك وتعالى لدك من دنجي ليهو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 12 ga watan Juma'atul Akhira shekara ta 1434 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 22 ga watan hudu shekara ta 2013 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi ne tambaya daya zuwa biyu suna iya gabata Na'am.
Ana kusa kan sallar masu tare da su. Ya a ce mutum sallar da azhar. Ya ce yana tsammani zai dawo gida. Ta yin da azhar ta cika. Ta halitta mutum ya yi ga masu tare. Ni a cikin wannan
lagunan. Maganar cewa tsammanin dawowar gida ba shi bane ba damar da suke bada a hada tsakanin salloli biyu masu tarayyar lokaci iya idan mutum yana cikin bulaguro ko kuma farkon fara bulaguro misali kun daure kaya lokacin azhar yayi tafiya za a yi a wannan lokaci kuna da damar da za ku hada tsakanin azhar da la'asar ko magariba da isha misali an loda kaya akan mota kuma ga lokacin azhar yayi a wannan lokaci idan kuka yi azhar kai tsaye sai ku kawo la'asar in ya so ayi ta yi in a lokacin magariba ne idan kun yi magariba kai tsaye sai ku kawo isha in ya so ayi ta yi idan ku kuna bukata kuna iya jinkirta azhar kin sai ku barta sai a hau mota ayi ta yi misali in karshen lokacin azhar wanda shine farkon lokaci na la'asar sai a tsaya in an yi azhar kuma kai tsaye a kawo la'asar in ya so ayi ta yi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne sahihi idan ya fara bulaguro kafin gushewar rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana jinkirta azhar sai ya kai ta karshen lokacin ta wanda shine farkon lokaci na la'asar manzo Allah sai ya sauka sai ya yi jam'in su wanda wannan jam'i shine ake kiran shi da jam'u ta akhir idan kwa zai fara bulaguro bayan gushewar rana to kai tsaye idan ya azhar sai ya kawo la'asar in ya so kuma ayi ta yi wannan jam'i shine ake kiran shi jam'u ta qadim to dan haka kowanne daga cikin nau'in nan biyu tabbatacce ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jam'u ta qadim ko jam'u ta akhir dan haka bi ke banta ba da cewa kana zaton zaka dawo gida ko ba zaka dawo ba inde kana cikin halin tafiya ne ya halatta ka hada tsakanin magariba da isha ko azhar da la'asar na'am wai mamu ne ya salamce akan mantuwa kafin sallamar lima abinda zai yi anan kuma sai ya yi hakuri bayan liman ya salamce sai ya sake salamcewa wannan sallama da yi akan mantuwa liman ya dauke masa wannan kuskure babu kabla akan shi babu ba'adi da ganganci ne idan mutun ya salamce kafin sallamar liman sallah take baci amma in akan mantuwa mutun ya salamce kafin liman ya salamce sallar shi sallah ce ingantacciya sai ya hakuri in liman ya salamce kuma ya sake karancewa wannan sallama dai yayi ta akan kuskure yau insha Allah ta'ala zamu tashi farkon sabon wani babi qala al-musannif rahimahullah ta'ala babu tashahhud malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da wato kaifiya ta tahiyya da kuma mahallin da ake yin ta wanda shi lafazin at-tashahhud ma'anarsa shine qawlu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah in aka ce at-tashahhud shine kenan fada ta cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to amma abinda ake nihi da at-tashahhud a wannan babi shine tahiyya wanda insha Allah ta'ala zamu ga sigarta kamar yanda yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita tahiyya an ce mata at-tashahhud min babi iqlaqil juz'i 'alal kulli saboda a tsake tsakin ta ko mu ce a karshen ta ke akwai wannan kalima ta ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dan haka wannan bangare na ta shine sai aka ambace ta da shi ake cewa at-tashahhud saboda wannan fada da take cikin ta الحديث الهادي والعشرون بعد المئة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي لفظ إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض وفيه فليتخير من المسألة ما شاء عبد الله بن مسعود الله إكرم سيداك شوى علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد من زعم الله صلى الله عليه وسلم ya karantar da ni yanda tahiyya take sai yake cewa kafi baina kaffaihi tafin hannuna na tsakanin tafukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa kama yu'allimuni surata min alquran kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ke karantar da ni surata alqurani nan kasancewar kafin Abdullahi dan Mas'ud ya nemi cewa a karantar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da shi don haka anan kasancewar duk wata mas'ala da duk wani babi na ilimi wanda jama'a suke da bukata ba sai sun nemi cewa a karantar da su sannan za a karantar da su in an fahimci suna da bukatar a karantar da su to kai tsaye ake karantar da su kamar yanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da Abdullahi dan Mas'ud yanda siga ta tahiyya take sannan wannan yana nuna mana kasancewar a kullun abinda ake bukata mumini shine yayi kokarin neman sanin hukunce-hukuncen addini da fahimtar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda aka shar'anta mana koyan alqur'ani da haddace shi da tantance shi dan haka kasancewar shine anan Abdullahi dan Mas'ud yake cewa kama yu allimuni surata min al-Qur'an kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ke karantar da ni wato surata al-Qur'an sannan sai yake cewa kaffi baina kaffai wato tafin hannuna na tsakanin tafukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hikima game da haka shine kasancewar dan Abdullahi dan Mas'ud gaba ɗaya ya tattara tunaninsa gudaya ya fahimci menene za a faɗa masa sannan kuma wannan na nuna mana shine kasancewar wato halaccin kenan malami ya dafa jikin ɗalibinsa saboda irin wannan hikima ya dan dibe kewa da shi kuma sannan kasancewar ya bada tunanin shi domin ya ji abin da za a faɗa masa shine hikima anan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya sanya tafin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda tsakanin tafukansa kenan haka misali shi ya sanya tafin sa hannu sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya tafukan sa riki shine sai ya ce kama yu allimuni sura min al-Qur'an kamar yanda yake karantar da ni sura ta al-Qur'ani da haka malamai suka ce duk wata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya dace mu'minai su bada lokacin su su bada iya kokarin su domin neman fahimtar ta da haddace ta kamar yanda anan Abdullahi dan Mas'ud yake kamanta cewa kamar yanda yake karantar da ni sura ta al-Qur'ani lafazin shine at-tahiyatu lillahi shine yace dukkan wani dangi wanda yake na gaisuwa domin girmamawa cancanta ne ga Ubangiji subhanahu wata'ala lafazin at-tahiyat jam'i ne na at-tahiyya idan aka ce at-tahiyya shine malamai suka ce kullu qawlin aw fi'lin dalun 'ala at-ta'zim dukkan wata fada ko wani aiki wanda ke nuni a bisa girmamawa dan haka kuma allahu anal listihika wanda ya cancanta da dukkan wata gaisuwa in ma ta fada ko ta aiki shine ubangiji subhanahu wataala ba wanda ya cancanta face shi an gane ko duk abinda za a fada a matsayin gaisuwa ko wani aiki da za a aikata a matsayin gaisuwa domin girmamawa to ubangiji subhanahu wataala shine yafi cancanta da wannan gaisuwa shine yace at-tahiyatu lillahi dukkan wata gaisuwa kyaukyawa cancanta ce ga ubangiji subhanahu wataala sai yace was-salawat dukkan wasu salloli na farilla da nafila cancanta ne ga ubangiji subhanahu wataala kenan nan ma zaka kaddara lillahi was-salawatu kenan lillahi dukkan wasu salloli na farilla da nafila cancanta ne ga Ubangiji subhanahu wataala ma'ana Ubangiji ta'ala shi ya cancanta a tsaya gaban sa ai masa sallah sai yace wa tayyibat yace da dukkan wasu tsarkakan kalmomi da duk wasu ayyuka gaba ɗayan su cancanta ne ga Ubangiji subhanahu wataala lafazin tayyibat jam'i ne na tayyiba idan aka ce tayyiba shine malamai suka ce kullu ma baba min sifatin aw qawlin aw fi'lin fa huwa sabitun lillahi azza wa jalla dukkan wani abu wanda ya tsarkaka na sifa da fada da aiki to wannan tabbatacce ne ga ubangiji subhanahu wataala sifofin ubangiji subhanahu wataala sifofi ne waɗanda suke tsarkakakku haka maganganun ubangiji subhanahu wataala maganganu ne waɗanda suke tsarkaka haka ayyukansa kenan duk wata sifa tsarkakakka da duk wata fada mai tsarki da duk wani aiki mai tsarki gaba daya tabbatacce ne ga Ubangiji subhanahu wataala shine yace wa tayyibat sai yace assalamu alayka ayyuhan nabiyyu amincin Allah ya tabbata akan ka ya kai wannan annabi lafazin assalamu anan bi ma'ana assalama shine kubuta min kulli afatin wa makruh daga dukkan wani aibi da duk wani abin ki abin kyama to amincin Allah ya tabbata akan ka ya kai wannan annabi ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan addu'a ce cewa Allah ya kubutar da shi game da duk wani abin ki wani abin kyama a rayuwarsa ta duniya da makomarsa lahira. Wa rahmatullahi da jinkan Allah subhanahu wa ta'ala wa barakatuhu da alkhairunsa. A nan ka hada ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama addu'a nau'i biyu. Addu'a ta farko ka masa addu'ar cewa duk wani abin ki abin kyama Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wanke shi ya kubutar da shi game da shi. Bugo da ƙari kuma sai ka ce wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jinkan Allah da albarkatunsa ma'ana su tabbata akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kenan anan ka masa addu'ar cewa duk wani abin ki abin kyama Allah ya nisanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi. Sai kuma ka masa addu'ar cewa duk wani jin kai na Ubangiji subhanahu wata'ala da albarkatunsa ma'ana Ubangiji ta'ala ya lullufi manzansa da shi. Daman ita addu'a menene ake fata? Duk wani abin da bai dace ba da dabi'arka, abin da kake ki kake kyama Allah ya nisanta maka shi, shine ake kira addafu. Sannan kuma duk wani abu wanda kake so kake kwadai Ubangiji ta'ala ya hada ka da shi shine ake kira da aljalabu, ma'ana Allah ya janyo maka duk abin da kake bukata, kuma duk abin da kake kyama Ubangiji ta'ala ya nisanta maka. To shine anan kace assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, amincin Allah ya tabbata akan ka ya kai wannan annabi, ma'ana duk wani abin ki abin kyama Allah ya nisanta shi tsakanin ka da shi. Sannan sai kace wa rahmatullahi, haka nan rahmar Allah wa barakatuhu da albarkatunsa su tabbata akan ka. Assalamu alaina, amincin Allah ya tabbata akan mu. Wa ala ibadillahi salihin, haka nan akan bayin Allah waɗanda suke nagari, bayin Allah waɗanda suke nagwarai. Idan aka ce al-abdus salih shine wanda ya hada abubuwa kamar guda uku. Abu na farko bada haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya dura masa. An gane ku, dan bawa baya zamantowa salihi dole sai ya kiyaye waɗannan al'amura guda uku, sannan zai cancanci a ce masa salihin bawa. Abu na farko bada haƙuƙuwan Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya dura masa. Abu na biyu bada haƙuƙuwan da ke tsakanin shi da bayin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Domin musulmi junansu da juna akwai haƙuƙuwa wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dora mana. Na uku kuma mutum ya bada haƙuƙuwan kansa, ma'ana ranka ma tana da wasu haƙuƙuwa, dole sai ka cika waɗannan haƙuƙuwa, sannan mutum zai zamanto salihin bawa. Shine yace wa ala ibadillahi salihina, haka nan akan bayin Allah waɗanda suke na ƙwarai. Sai yace ashhadu an la ilaha illallah, ina shaidawa ina tabbatarwa babu abun bauta busa cancanta da gaskiya face Ubangijin da ya halicci sammai da ƙasai da abin da ke tsakankaninsu. Wa ashhadu, ina shaidawa anna Muhammadan, lalle annabi Muhammad sallallahu wa salamuhu wa barakatuhu alaihi, abduhu wa rasuluhu, bawa ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma manzansa ne. Nan kenan ka hada shaidawar nan guda biyu. Shaidawa ta farko da kace ashhadu an la ilaha illallah, shaidawa ce kake cewa babu wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya face Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Da kace wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, shaidawa ne kake ai Allah matbu'a bil haqqi illa Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam, ba wanda ya cancanta ai masa biyayya da gaskiya, biyayya ido rihe face manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, domin zababbe ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allah ya turo shi a matsayin manzo zuwa dukkan duniya mutun da aljan, domin ya karantar da mu yanda zamu bauta ma Ubangijinmu. A wani lafazi manzo Allah sai yake cewa idza qa'ada ahadukum fi salati, idan dayan ku ya zauna a cikin sallah, kenan in ma sallah wadda take mai zama biyu, kamar azhar, kamar la'asar, kamar magriba, kamar isha, kenan zama na farko da zama na biyu ga abin da za'a yi. Ko sallah wadda take da zama daya, misali kamar sallar asuba, ko kuma sallar da duk in an yi biyu a salamce ita ce nafila kenan. Shine anan manzo Allah yace idza qa'ada ahadukum fi salati, idan dayan ku ya zauna a cikin sallah, kenan a inda ake zama, manzon Allah yace fal yaqul sai yace attahiyatu lillahi har izuwa kenan karshen lafazin kamar yanda ya gabata attahiyatu lillahi was salawatu wa tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh wa zakarahu sai ya ambata wato siga ta tahiya wa fihi a cikin wannan lafazi manzon Allah sai yace fa innakum idza fa'altum zalik domin ku in har kun aikata haka kenan wannan min babu idlaqil fi'l 'alal qaul idan kenan kun fadi wannan siga ta tahiya manzon Allah yace fa qad sallamtum ala kulli 'abdin salihin fis sama'i wal ard hakika kun yi addu'a ta aminci a duk akan dukkan wani bawa salihi wanda yake cikin sammai ko wanda yake cikin kasai an gane ku lokacin da kace assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin manzo Allah yace fa innakum idza fa'altum zalika faqad sallamtum ala kulli 'abdin salihin fis sama'i wal ard tabbas kun yi addu'a ta aminci ga dukkan wani bawa salihi wanda yake cikin sammai da wanda yake cikin kasai wa fihi a cikin wannan lafazi sai manzon Allah yace fal ya takhayyar min al mas'alati ma sha a ƙarshe idan mutun ya gama wato sai ya zabi abin da ya kayatar da shi na addu'a ya roki ubangiji subhanahu wata'ala umarni anan baya fa'idantar da wajauci iya abin da yake fa'idantarwa shine halacci ma'ana a ƙarshen tahiyya sai ka zabi addu'ar da ta kayatar da kai wanda kake da bukatu a wajen ubangiji subhanahu wata'ala in ma na rayuwar duniya ko na makoma lahira sai ka roki ubangiji subhanahu wata'ala da su a dunkula wannan hadisi Abdullahi dan Mas'ud na nuna mana yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da shi lafazin tahiyya wanda kasancewar lafazi ne wanda yake ya kunshi dukkan wani abu wanda ake da bukata lafazi ne kuma mai matukar muhimmanci don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya karantar da Abdullahi dan Mas'ud sai da yayi yanda Abdullahi dan Mas'ud zai tattara tunaninsa bude domin ya fahimta saboda a farko mi kace da kace attahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibat kaga anan kalmomi ne waɗanda sun kunshi girmamawa ga ubangiji subhanahu wata'ala da kyautata yabo a kan shi kace attahiyatu lillahi kyawawan gaisuwa gaba daya cancanta ne ga ubangiji subhanahu wata'ala duk wata gaisuwa mai kyau ta fada da aiki Allah shi yafi cancanta da ita sai kace wassalawatu dukkan wasu salloli na farillai da nafilfili ubangiji ta'ala shi ya cancanta aima ma'ana ba wanda ya cancanta aima sa sallah face shi sai kace wa tayyibat dukkan wasu tsarkaka sifofi da maganganu da ayyuka gaba ɗaya ubangiji ta'ala shi ya cancanta da su kaga waɗannan kalmomi uku me suka kunsa shine girmamawa ga ubangiji subhanahu wata'ala sannan sai ka biyo baya sai ka ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh bayan ka girmama ubangiji subhanahu wata'ala da abin da ya cancanta da shi sannan sai ka biyo baya da yin addu'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiyayyen halitta wanda duk wani alkhairi na duniya da lahira ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka sane shi saboda shine manzo na musamman wanda Allah ya turo shi wanda bayan haƙƙin Allah subhanahu wata'ala babu wani haƙƙi mafi girma akan mu sama da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka anan ya cancanta mai masa wannan addu'a shine anan sai kai masa addu'a kace assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh kace amincin Allah ya tabbata akan ka ya kai wannan annabi ma'ana Allah ya kubutar da kai dangane da duk wani abin ki da duk wani abin kyama sai kace kuma Allah ya lullube ka da rahmarsa ma'ana rahmar Allah da albarkatunsa su tabbata akan ka bayan kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan addu'a sai kace assalamu alaina amincin Allah ya tabbata akan mu kaga ka'ida ta addu'a malaman suka ce ka fara da kanka nan da kace assalamu alaina farkon wanda zai shiga a cikin wannan addu'a kai kanka tukun tunda kai ne kake yin addu'a don haka Allah ya karantar da mu ladabi daga cikin ladabba na addu'a in za ka fara yi ka fara ma kanka annabi ibrahim alaihi salam ya fada rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab haka annabi nuhu alaihi salam rabbi ghfirli wali walidayya wali man dakhala baiti ya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidil zalimina illa tabara dan haka idan ka koma duka sigogin addu'o'i na annabawan Allah zaka ga cewa da kansu suke farawa kenan kafin wani ya biyo baya to shine anan shine sai kace assalamu alaina amincin Allah ya tabbata akan mu kenan anan da kai da jama'ar da suke halarci da mala'ikun Allah subhanahu wataala gabaɗaya wannan addu'a ta hada su Assalamu alaina sai kace wa ala ibadillahi salihina hakanan abu sabayin Allah nagari wannan da kace wa ala ibadillahi salihin ya hada dukkan mutun da aljan da mala'ikun da suke cikin sammai da waɗanda suke cikin ƙasai waɗanda suka wuce da waɗanda za su biyo baya har zuwa kiyama wannan addu'a ta